أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin Riyadhus Salihin. Wannan shine zaman mu na 16 a cikin karatun littafin a bana. Sannan kuma yau muna ranar 16 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Alayhi Salatu Wassalam. Wazuri da 17 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya. Kuma a cikin littafin muna cikin babu fadlis samaha, wato babin da yake bayani akan falalar yin rangwami a cikin saye da sayarwa da dukkan wata hulɗa da mutum zai. Kuma jiya mun tsaya ne akan hadisi na 1369, yanzu kuma insha Allah za mu ɗora zuwa abin da ya sauka. Wa ana bi qata ratul ansari radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yunjihu Allahu min kurab yawmil qiyamah wal yunfis an mu'sirin aw yudha' anhu. Wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abu Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sarrahu an yujihu Allahu min kurab yawmil qiyamah, wanda zai faranta masa rai a ce Allah ya kubatar da shi daga bakin cikin ranar alkiyama ko daga bakan ciki na ranar alkiyama. Farina fis an mu'sirin, to lalle ya yayi damuwa daga wanda yake cikin kunci, auya don anu ko kuma ya dauke masa bashin da ke kansa. Wato idan ka san mutum yana cikin matsatsi kana bin shi bashi, to ka daga mishi kafa, shine abin da ake nufi, ko kuma ka ce ka yafe mishi. Wa nabi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت مؤثرا وتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا ولقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وانا حديث أنكر أشر سيرنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana rajulun yudayinun nas, akwai wani mutum wanda ya kasance yana bawa mutane bashi. Wa kana yaqulu lifatahu, kuma ya kasance yana gaya wa samarinsa, wato yaransa masu taya shi kasuwanci, idza ataita mu'siran, idan ka zo wajen wanda ke cikin tsanani yayin da ka zo neman ya biya bashin da ake binsa, wata jawaz an hoto lalle wannan kai mishi sauki, wato ka saurara mishi har zuwa wani lokaci, ko kuma ka ce an yafe mishi wannan bashin, ko kuma ka karbi dan kadan din abin da ke hannunsa ya faru kuma lokacin da zai bada sauran. Yace la'allahu an yatajawaza anna, yace wataƙila insha Allah mu ma Allah sai mana rangwami, ce zama aljaza'u min jinsil amal kenan, wato zama sakamakon da Allah zai yi mishi bisa gwargwadon shi ma aikin da ya yi, bisa nau'in irin aikin da ya aikata. Falaqiyallaha,
sai kuwa gashi ya hadu da Allah wato bayan mutuwarsa kenan bar jawaza anu sai ubangiji yayi mishi rangwame saboda rangwamen da yake yi wa bayin Allah shi ma sai Allah ya rangwanta masa to haka kenan ashe babu wani kirki a cikin mutum ya zamto ko yaushe mai tsananin matsawa in yana bin mutane bashi sai ya ci musu mutunci saboda abin da yake bin sa na bashi ko kuma ya kai ga har ya matsanta mutum ya ce ko mutum mai zai sai an sayar da abin da mutum ya mallaka shi dai a biya shi bashin sa to wannan ba abin kirki bane wa ana bi mas'udin al-badri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وصب رجل ممن كان قبلكم ولم يجر له من الخير شيء إلا أنه كان يخارع الناس وكان موسرا وكان يأمر جلمانه أن يتجاوزوا عن المؤسري قال الله نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن رواه مسلم وناديس شيما عن السعيدة واندي قباتا أنكر مستعنير أبو مسعود Al-Badri wato Uqbah bin Amir radiyallahu anhu yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace ko siba rajulun mimman kana qablakum an yi wa wani mutum hisabi daga cikin waɗanda suka kasance kafin ku wato al'ummatan da suka kasance kafin mu kenan falam yujar lahu min al-khair shay'un ba samu wani abu na al-khairi tare da shi ba illa annahu kana yukhari'un nas dai cewa shi ya kasance yana yin hulɗa da mutane ai yana yin mu'amala ta kasuwanci tsakanin shi da mutane musamman ma harkar bashi wa kana musiran ya kasance shi mutumin yana da hali wa kana yamuru gilmanu ya kasance yana umartar yaransa an ya tajawazu anil musiri da su riƙa saurarawa wanda yake cikin tsanani su riƙa saurara mishi ko kuma ma su rika yafe mishi abin da ake bin sa qala Allahu azza wa jalla yayin da Allah ya zo mishi hisabi sai ya ce nahnu ahqqu bi zalika minhu mu muka cancanta da yin rangwame fiye da wannan mutum dan haka sai Allah ya ce wa malaikun sa tajawazu anhu ku yi mishi rangwame wato ku tsallake mishi mishi rangwame irin yadda ya kasance yana yi bayi na rangwame to nima nayi masa wannan hadisin ruwayar Imam Muslim ne haka nan Imam Tirmidhi ma ya rawaito shi kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce wannan hadisi yana koyar da mu cewa mutum ya yawaita ayyuka na alkhairi mutum ya yawaita jin tausayin bayin Allah da sanin shi ma Allah zai ji tausayin sa an Huzaifah bin al-Yaman radiyallahu anhu qala utiya Allah ta'ala bi 'abdin min ibadihi atahu Allah malan فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك وكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز وكنت أتيسر على الموسر وأنذر المؤسر فقال تعالى أنا أحق بزامنك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وابو مسعود الانصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وانا حديث عن كروش عني سيرنا حذيفة رضي الله عنه يجي اتي الله تعالى بعبد من عباده انزو الله ملوك كنسا كي دوان باوا دا شكم باينسا واتو ارانا القيامة كنن ارانا الحساب آتاه الله مالا wanda Allah ya bashi dukiya qala lahu sai Allah ya ce mishi ma za amilta fi dunya ya kai wannan bawa nawa da na baka dukiya a duniya me ka aikata da dukiyar da na baka a duniya qala sai mutumin ya ce wala yaktumuna Allah hadisan alhani mutane a wannan ranar ba dama ba su da damar su boye wa Allah wani zance qala sai mutumin ya ce ya rabbi ya ubangiji a taita ni malaka ka bani dukiyarka kuntu ubayi'un nas na kasance ina yin cinikayya da mutane wa kana mun khulqi aljawaz ya kasance daga cikin hali na ina yin sauki ga mutane kuntu atayassaru alal musil na kasance ina sauƙaƙawa wanda ke cikin hali wato wanda ke cikin yanayin da zai iya biya na to ina so ka mishi wanda zai saya kudi hannu ya bani kudi ina mishi sauki wa unzirul mu'sira wanda kuma yake cikin tsanani ina bin shi bashi to ina sauƙaƙa mishi har zuwa lokacin da zai samu dama ya biya ni fa qala Allahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace ana haku bizaminka ni nafi cancanta da irin wannan halin fiye da kai tajawazu an abdi ya koma rayuku ku sauƙaƙa wannan bawan na wato ku kyale shi a wuce da shi zuwa aljanna qala ubatu ibn amir wa abu mas'udin al-ansari ubatu dan amir da shi da abu mas'udin al-ansari suka ce haka za su mina mu fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan yadda kuka ji da kuka ji dinnan haka muka ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-bukhari imam al-bukhari yace babu man anzara musiran babin wanda yake saurarawa ga wanda yake da hali wanda kana hadisin Huzaifa sai kawo hadisin Huzaifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace talaqatul mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum mala'iku sun hadu da ruhin wani mutum daga cikin wadanda suke kafin ku qalu suka ce a'amilta min alkhairi shay'an shin ka taba aikata wani alkhairi qala sai mutum yace kuntu amuru fitiyani an yanziru al-mu'sira wa yatajawazu an al-musir na kasance ina umartar yara na wanda suke taya ni kasuwanci cewa su rika jinkirtawa ga wanda yake cikin tsanani sannan kuma su rika yin sauki ga wanda yake da halin biya Abu Malik yace ni ma na kasance ina sauƙaƙawa wanda yake cikin wadata sannan kuma ina jinkirtawa wanda yake cikin tsanani Abu Awana shi kuma ya karbo daga Abdul Malik shi kuma daga Rubi'i yace anzirul musir wato ina jinkirta wanda yake cikin halin wadata sannan kuma ina yin sauki ga wanda yake cikin tsanani Ibn Abi Hind shi kuma yace ina karba daga wanda yake da hali sannan kuma ina yin sauki ga wanda yake cikin tsanani shine ma'anar wannan magana wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man anzara mu'siran aw wada'a lahu azallahu Allahu yawm al-qiyamati ta'ta zilli arshihi yawm la zilla illa zillu rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wa hadithun an karbo shi hanyar sirna Abu Hurairah dar Allah ta bada gare shi yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man anzara mu'siran wanda ya jinkirtawa mutumin da yake cikin tsanani aw wada'a lahu ko kuma ya yafe masa abin da yake bin shi bashi ko kuma ya rage mishi kana bin mutum bashin naira 50,000 to yana cikin tsanani kuma ka san shi dama an dade ana yi to sai misali kun yi da shi akan zai biya a ƙarshen watan yayi to ga kuɗin in albashi ne ya samu to amma kuma ga iyalinsa ba lafiya ko kuma an mishi haihuwa to kana iya ce mishi wani a cikin 50,000 da nake binka na yafe maka 10,000 yanzu inda hali ka ban koda 20,000 ne in so 20,000 in an yi wani albashin ka ban to kaga ka shiga cikin wannan din ka shiga cikin masu sauƙaƙawa wanda yake cikin tsanani da kuma jinkirta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi irin wannan to azallahu Allahu yawm al-qiyamati ta zilli arshi Allah zai zaunar da shi zai inuwantar da shi a ranar al-qiyama a karkashin inuwar al-arshin sa yamra zilla illa zilluhu a ranar da babu wata inuwa sai inuwar sa to kaga wannan ba karamar farala bace mai girma ga duk wanda yake da hali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma tabbas faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗar Allah ce mutum yana so ya zauna ƙarƙashin inuwar al'arshi to ga abin da zai yi nan rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih Imam at-Tirmidhi ne ya rawaito hadithun kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce a cikin wannan inji Ibn Allan yace a cikin wannan akwai gayar girmamawa kuma kiga ya gabata cewa adadin mutanen da za su zauna a ƙarƙashin al'arshi wato adadin nau'o'insu sun kai wajen nau'i mutum 80 da wani abu kashi daban-daban daban nau'o'in mutanen da za su zauna a ƙarƙashin inuwar Allah a ranar alkiyama. To a cikin hadda dan kasuwa ko mai hali wanda yake jinkirtawa wanda yake bi bashi ko kuma yake sauka musu ko kuma yake rage musu daga abin da yake bin su bashi. An Jabir radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallama istara minhu ba'iran fa wazana lahu fa arjaha mutafaqun alayhi fi ismi babur rujhani fil wazn. Wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sirna Jabir dan Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu yace anna nabiy sallallahu alaihi wasallama istara minhu ba'iran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi raqumi daga wajensa. Wannan ya kasance a hanyar dawowar shi ne gida daga wajen wani yaki, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sayi wani raqumi daga gare shi. To bayan sun dawo gida, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya biya shi kuɗin sa. To bayan ma ya biya shi kuɗin nasa, sai kuma ya sa aka mayar masa da raqumin. Raqumi ne dai ko dukiya ka. Yace fa wazana lahu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo auna mishi kuɗin da zai bashi, wato nauyin zinara. Fa arjaha, sai ya rinjayar, wato sai zama ya ƙara mishi. Mutafaqun alaihi, hadisi ne da aka hado a kansa. Hadisi yana karantar da mu wato muhimmancin kyautatawa mutum. Yayin da ka sayi abu a wajen mutum, to kada ka ƙure mishi maliji, ba a san haka. Wa Nabi Safwana Suwaid ibn Qais radiyallahu anhu qala jalabtu ana wa makramatul abdi bazzan min hajara faja'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fasawamana bisarawila wa indi wazanun yazinu bil ajl. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lil wazan zin wa arjih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa na hadithun an kana ushi daga Abu Safwan, shine Suwaidu dan Qaisu radiyallahu anhu yace jalabtu ana wa makramatu ibn wa makramatul abdi bazan min hajara, da ni da makramatul abdi mun sayo wata riga daga irin rigunan na mutanen hajara. Faja'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fasawa mana, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo gare mu yayi ciniki da mu bisarawil, cewa zai saya wannan yadin daga wajen mu, sannan kuma zai ba mu wani wando. Faja'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fasawa mana bisarawil wa indi wazanun yazinu, yace a wajena akwai wani mutum wanda shike gwada abu, haka yana gwargwadawa bil ajri alhari, kuma ana biyan shi sai yayi. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mutumin zin wa arje, ka zo ka gwada sannan kuma ka dan ƙara ka dan wato karin jayar. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ne rawaito shi, wa Tirmidhi da Tirmidhi. Faqala hadisun hasan sahih, kuma yace hadisi ne mai kyau ingantacce. Wannan duka yana nuna mana muhimmancin kyautata hali ainihin kasuwanci. Kada ka zama koyaushe in za ku yi kasuwanci da mutane sai ka da ki hanci, wannan ba daidai ba ne. Kitabul ilmi, za mu shiga ɓangaren da zai bayani akan muhimmancin ilimi da nemansa da sauransu. Babu fadlul ilmi, babin da zai bayani akan falalar ilimi. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce wa qur rabbi zidni ilma, ka ce ya Ubangiji ka ƙara min ilimi. Wato ya ishi ilimi martaba, cewa Allah madaukakin sarki bai roƙi annabin shi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙarin dukiya ko ya nemi ƙarin tsawon kwana ko ya nemi ƙarin wani abu na duniya ba, amma ya gaya mishi cewa, wato ya umarce shi cewa lallai ya nemi ya roƙi ƙarin ilimi a wajen shi. Wannan hujja ce mai girma bisa muhimmanci da kuma darajar ilimi. Imam Tirmidhi da wani sa sun rawaito hadisi ta hanyar sirna Abu Huraira, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah ka amfanar da ni da abin da ka sanar da ni. Wa 'allimni ma yanfa'uni, kuma ka sanar da ni abin da zai amfane ni. Warzuqni ilman yanfa'uni, ka azurta ni da ilmin da zai amfane ni. Wazirni ilman, ka ƙara min ilimi. Alhamdulillahi ala kulli hal, godiya na tabbata ga Allah bisa kowane yanayi. Wa a'udhu billahi min hali ahlin nar, kuma na neman tsarin Allah
daga sharrin hali irin na ƴan wuta. Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa a wani gun cikin Al-Qur'ani cikin suratul Zumar aya ta 9 Allah ya ce qul halisum allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun.
Ka gaya musu shin da wanda ya sani wato mai ilimi da wanda bai da ilimi shin za su yi daidai ne? A ba su sabayin daidai ba a gun mutane ba na kuma daidai a gun Allah za su sabayin daidai ba.
Wa qala ta'ala Allah Maɗaukakin Sarki ya ce yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah yana daga waɗanda suka ba da gaskiya daga cikinku da kuma waɗanda aka ba wa ilimi Allah yana daga su zuwa ga darajoji. Suratul Mujadala aya ta 11. Wato Allah yana daga martabar malamai daga cikin mu'minai darajojin da babu mai samun su sai ma abota ilimi. Wa qala ta'ala Allah Maɗaukakin Sarki ce inma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Kadai masu tsoron Allah daga cikin bayinsa to malamai ne. Aka ce saboda su kadai suka san Allah, malamai su suka san Allah dan haka su kadai suke tsoron shi. Wanda bai san Allah ba bai da za a yi tsoron shi. Wa an Muawiyata radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din muttafaqun alayhi. Wannan hadisin an karɓo shi daga Sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu ma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan wanda Allah yake nufin shi da alkhairi yufaqihu fid din yana fahimtar da shi a cikin addini. Wato in Allah yana nufin mutum da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini. Muttafaqun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa Bukhari da Muslim duka sun ruwaito shi. Wannan hadisin yana karantar da mu muhimmancin wato bayani na zahiri akan falalar malamai da kuma ilimi akan sauran mutane da kuma abin da suka riƙa. Haka nan yana hadisi yana nuna mana falalar ilimin fiqihu a cikin addini fiye da sauran ilimai. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace mafhumin wannan hadisin shine duk wanda Allah bai fahimtar da shi ba a cikin addini wato bai sanar da shi ƙa'idodi na addini ba da ginshiƙan musulunci da sauransu to hakika wannan Allah ya haramta masa alkhairi mai girma, ya rasa samun alkhairi mai girma kenan. Wa an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi sinatain rajulun ataahu Allahu malan wa sallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alayhi. Wani hadisi an karɓo shi ta hanyar Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud idan Allah da madaba gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la hasada illa fi sinatain babu hasada wato gibda sai cikin abu biyu. Wato babu wani mutum da zaka ganshi da wani abu na duniya ko kuma da wani abu a nan duniya ka ce kai ina ma ni ne da wannan abun, sai dai in mutum biyu ne. Mutane biyu ne ku su ne kamar haka rajulun ataahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fa sallatahu ala halakati sai Allah ya dora shi akan halakar da wannan dukiyar fil haqi cikin ayyuka na gaskiya wato ayyukan bin Allah. Ya zamto zai gina masallatai, zai gina makarantu, zai taimaki nakasassu da marayu da miskinai da sauransu a cikin dukiyar shi. To wannan kaman ka ganshi yana yi to zaka iya buri a wajen Allah cewa ya Allah ka bani dukiya irin ta wani domin in yi aiki irin nashi kuma domin in yi aiki fiye da nasa. Amma in ba haka ba dan kaga mutum yana hawa wata katuwar mota ko yana hawa yana shiga wani babban gida ko kuma yana sa wasu manyan suturu to haramun ne kai buri ina ma kai ma ka samu wannan ba dan kuma ba saboda in ma ka samu din wannan ba abubuwa ne za su taimake ka wajen bin Allah ba sai dai in dama Allah ya taimake ka tun wuri akwai niyyar bin Allah a cikin ranka. To mutum na biyu wanda ya halasta kai buri ina ma Allah ya baka irin tasa shine rajulun ataahu Allahu al-hikmata mutumin da Allah ya bashi ilimi fa huwa yaqdi biha sai ya zamto yana aiki da ilimin nasa wayu allimu kuma yana sanar da mutane yana koya wa mutane wannan ilimin nashi domin su san addini. To wannan shi ma ya halasta kai buri ina ma Allah ya baka ilimi mai amfani irin na wani saboda kai ma kai aiki mai kyau irin nan shi. Sayyidina Umaru yana cewa tafaqahu qabla an tusawwidu ku nemi ilimi na fiqhu wato ku fahimci addini tun kafin ku girma a shugabantar da ku a cikin al'umma wa nabi Musa radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam musulma ma ba'athallahu bihi min al-huda wal ilmi kama sali ghaysin asaba ardan wa kanat minha qa'ifatun tayyibatun qabilatun ma'a fa anbatat al-kala'a wal 'ushba al-kaseer wa kana minha ajadibu amsakat al-ma'a fa nafa'a Allahu biha an-nas wa sharibu minha wa saqaw wa zara'u asaba ayfatan minha ukhra innama hiya i'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika masalu man faqaha fi dinillahi ma nafa'ahu ma ba'athana Allahu bihi fa 'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi mutafaqun alayhi azana sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace masalu ma ba'athana Allahu bihi min al-khair misalin abinda Allah ya aiko ni dashi na alkhairi min al-huda wal ilmi na daga shari'a wal ilmi da ilmi kama sai gaisin asaba ardan kamar misalin ruwan sama ne da ya sami wata ƙasa fakanat minha qa'ifatan qa'ifatun tayyibatun ya kasance a cikin wannan ƙasar akwai wani yanki wanda yake mai kyau abdatul ma wannan yankin ƙasar ta karbi ruwan fa'anbatatil kala sai ta fitar da wato yabanya wal ushba da kuma tsuro haka mai ganye sosai alkasira mai yawa fa kana minha ajadibu ya kasance kuma a cikin ta akwai ƙasa wasu suke kamar fako amsakatil ma ta rike ruwan fa nafa Allahu bihan nas sai mutane suka amfana Allah ya amfana da mutane da wannan ruwan sharibu minha wasqaw izaka sha sannan kuma suka shayar da dabbobin su wazara'u kuma suka shayar da shukar su fa saba qa'ifatan minha ukra dan wani sashi na ruwan sai ya shafi wani sashi na kasar innama hiya qi'an irin wannan sashin kasar wato kamar irin yanayin yashi ne haka da duwar wazu latum sukuma ba ta rike ruwa waratum bitu kala'an sannan kuma ba ta tirar da yabanya bazalika masalu man faquha fi dinillahi wannan shine misalin mutumin da aka fahimtar da shi a cikin addinin Allah wa nafa'ahu sannan kuma aka amfana da shi wa nafa'ahu ma ba'athana Allahu bi sannan abinda Allah ya aiko ni da shi ya zama ya amfane shi fa'alima wa 'allama sai nemi ilimi kuma ya ilmantar wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san da kuma misalin mutumin da bai daga kai ma ya kalli wannan shari'ar da Allah ya aiko ni da ita ba wa lam yaqbal huda Allah kuma bai karbi shari'ar Allah ba allazi ursiltu bihi wanda aka aiko ni da shi mutafaqun alayhi hadisi yanda aka hada kansa ajadibu dinnan ana nufin al-ardul sulbatu wato kasa mai santsi allati la yunsabu min halma wa allati la yanzibu min halma ma'u wato wadda ruwa baya taruwa a kanta an sahari bin sa'adin radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من خمر النعم وانا حديث عن كرم الشهاني سيرنا سهل أن سعد السعيد رضي الله عنه يتي مزا الله صلى الله عليه وسلم يقع وسيرنا علي بن أبو طالب فوالله إنا رنقوا على الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا والله الله يشريد متن قدا سبو دكي خير لك من خمر النعم ya fa alkhairi gare ka fiye da abaka jajayen raquma mutafaqun alaihi hadisi ne da ka hado a kansa a cikin wannan hadisi akwai bayanin falalar daidaita ilimi wato kai ta bada ilimi kai ta yin da'awa kana kiran mutane zuwa ga addini zuwa ga shari'a zuwa ga imani Allah mai dauki sarki ya fara ya ce kul hadhihi sabili adu ila Allah ka gaya musu ka ce wannan ita ce hanya ta wanda nake kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa kikkiawan zato da kuma basira wato ina da tabbacin cewa abin da nake kai din nan shine daidai ana wa manittaba ne da ni da waɗanda suke bi na da ni da wanda ya bi ni wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin sarki ya tabbata ga Allah ni bana daga cikin masu tara wani da Allah wa ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani isra'ila wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan wa yatamawwa maq'adahu minan nar rawahu al-bukhari wana hadisin an karbo shi hanyar sirna abdullahi dan amru dan asir radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau ayatan ku isar da sako daga gare ni ko da aya guda ne kaji an ce na fada to kai isar kai ma domin ka wa'azantar dan a samu shiriya wa hadisu an bani isra'il sannan kuma ku ba da labari daga banu isra'il idan sun ba ku labari cewa abu kaza ya faru a cikin su to kuma ku dorar wala haraja babu wani matokara ma'ana babu wani abu da zai hana ko kuma babu wani laifi cikin yin haka wa man kadaba alayya muta'ammidan amma duk wanda ya min ƙarya da gangan fareta bawa maq'adahu minan nar annabi sallallahu alaihi wasallam shi to wanda ya haka to ya tanadi wurin zaman sa a cikin wuta rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito shi wato yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza alhali bai faɗa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ne ka tanadi wurin zaman ka a cikin wuta yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafiya girman kaba'irai wato manya-manyan laifuka ma'anar kuma hadisu an bani isra'ila wala haraj al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace ai ku isar daga gare su babu wani matsatsi a gare ku cikin ba da labari a kansu domin kafin wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana isar da isra'iliyat da sauransu da kuma yin duba a cikin littafansu don ɗaukan wani labari sannan kuma daga baya bayan addini ya samu buɗi sosai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗage wannan hanin da ya yi a da an hana ne saboda tsoron fitina kada mutum ya je ya leƙa wani abu irin na banu isra'ila kuma ya zanto an fitine shi a cikin imaninsa wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وانا حديث عن كربو سان يسرنا ابو هريره دان الله تبا دغريش يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي من ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما دو وند يبي وتا حنيا ينا مي نيمان علمي ا cikinta تو سهل الله له طريقا الى الجنه الله زي سوقا مشي حنيا زوا شغا الجنه واتو كينان اشي حنيار نيمان علمي hanya ce ta samun aljanna wannan hadisin yana bayani ne akan falalar neman ilimi ilimi na addini da kuma falalar daliban ilimi masu neman ilimi kuma cewa Allah subhanahu wataala yana datar da su zuwa ga samun aljanna a sauƙaƙe to lallai ne yan uwa mu dage sosai da neman ilimi kun ji dai alƙawarin da Allah subhanahu wataala ya mana ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya bi ta hanya yana neman ilimi a cikin ta Allah zai sauƙaƙa mishi hanyar shiga aljanna. Da fatan Allah ya datar da mu, Allah ya sa mu dace, Allah ya sanya mu cikin bayinsa ƴantattuwa wannan watan, Allah ya karɓi dukkan ayyukanmu, Allah ka yayi dukkan damuwoyinmu, Allah ka amshi dukkan roƙonmu, Allah ka yayi dukkan damuwoyinmu, Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharruka da bala'o'i da musibu na duniya da lahira. A lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka ba mu babban kaso da babban rabo daga cikin kowace irin kyauta da baiwa da gafara da rahama da kake yi wa bayinka a cikin wannan watan. Allah ka ciya kan Allah ka kiyaye mu daga kowane irin sharri da musiba da bala'i da kake yi wa bayinka daga kowace irin jarrabawa. Ya Allah ka kiyaye mu, Allah kada ka dora mana abin da ba za mu iya ba. Albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ka kare mana imanin mu da mutuncin mu da lafiyar mu da arzikin mu da masoyan mu. Albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan mu baki dai. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين صل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الليل الى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه